daga ya ibada ni aure ba zan taba yi ba ya fita raina
meisa meisa
to wata yariya na son aure ta ina kiranta sweetheart aje duka maganin piya piya ne
is the dusky ovista on the beach
na saura bautanta saboda sona ya shiga ta kurwanta ashe so fon farkanta kowani dare shike barbadanta duba wani goshinta kaman doki kafa nan kwalifeta ta san banya bata domin na kai lesinta da na fadi mamamanta wai aga suruga suke ada kakanta yau ne karashinta in ta hauni ne yau ne saukanta alquran iya shan gwayenta bata da hali kaman na yayanta abu kadan kaga tata da borinta to shi kuma babanta masalan shi ne jin muhuda hanta ka gan shi ka gan ta rayuwan da kaman da kudi suka seta to akin da asirin ki ya toru
ya toru
ya toru akin da asirin ki ya toru
ya toru
ya toru ya toru ya toru akin da asirin ki ya toru ki ya toru to akin da asirin ki ya toru
ya toru
ya toru akin da asirin ki ya toru
ya toru
ya toru
Nachi ya tonu You use my heart do anyhow You come to play me like a toy Now you want to tell me to your boy Nachi say aki dubani Like when aki nachuyani Kiminiro aki nganani Gashi kinsani tunani Meki yesi nanunani Jine kika manga bineni Kinsansu hiya ba magani
I'm in waya nduba baby then Wait But I'm sorry, sorry. Sorry for your sake, I keep on talking. Tuna da wahalan da kika sani last year, but I don't care. But I'm so nice. Baby, back is on a back if I did it. Keep on me lokaci. Allah zai saka mini. Change na gashi kuma ya kara miki sakani mu. Di man da baya fe miki saboda son ki ke kena pep ya buge ni broken heart. Da yanzu an bi sani. Fita waje ka ki kara kira ni an cin ki kaman sandan fula ne cikan ganduje. Bau yan ta buga ni ta mai da ni an ji tana da gulani ba ta yadda fa komai ba shagara garo da yayi. Kullu tana bina da bala'i duba kan da ta bar wiya na ya rame. Duwa una da kan shi ma ya bare. Akin da asirin ki ya toru.
Ya toru.
Ya toru. Akin da asirin ki ya toru.
Ya toru.
Ya toru.
Bai.
I dedicate this song to all the broken hearted guys. Mai na kaka damu ka samu mai son ka da mai tausayin ka ba masu soyayya nepa ba Allah ka bamu masu son mu. Mega